This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lol fm. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Na kuma tare da
Usman Kabara, sannan kuma ga kanun labarai. Shugaba Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi musayar ra'ayoyinsu dangane da rikicin Siriya. Shugaba kasar Cuba Raul Castro ya ce daidaituwar hulɗar diplomasiya tsakanin kasarsa da Amurka sai sun bi wasu ka'idoji. Shugaban rikon kwarar jamhuriyar Afirka ta tsakiya Catherine Samba Panza ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri.
To bayan kun gama jin labaran duniya.
One of our major aims is to rescue the Chibok girls alive and unharmed.
Ina so mu koma kare mu ya jaransa mu samun lafiya ta san.
Da farko kun ji shugaba Muhammadu Buhari a jawabin da ya gabatarwa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa gwamnatin sa tana kan bakar ganin ta ceto ƴan matan Chibok, sai kuma wani yaro dan gudun hijira da kiran da yawa shugaban na Najeriya. Duk muna da ƙarin bayani, kada kuma amince za mu gabatar da tsaka mai wuya.
Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A wata ganawa ta keke da keke a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York da shugaba Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi musayar ra'ayoyi dangane da rikicin da ake yi a Siriya, inda suke da sabanin ra'ayi game da rawar da shugabanta Bashar al-Assad yake takawa. Duk da haka sun amince da kiyayar hanyar junansu ta fuskar karfin soja. Wani jami'in fadar Amurka ta White House ya ce wannan tattaunawar da aka gudanar ba an yi ta bane domin ɗaya daga cikinsu ya kada ɗaya a ganawar da ta ɗauki kusan mintuna 90, sai dai neman hanyar tattauna matsalar ta Siriya. Amurka dai ba ta kallon girke sojoji da kayan yaƙi da Rasha take yi a Siriya a matsayin dungu ga samun nasara kan rikicin da ake yi a ƙasar. Sai dai ra'ayin gwamnatin Amurka zai dogara ne kan taken ita ƙasar ta Rasha daga yanzu. Jami'in ya ce idan Rasha ta yi amfani da ƙarfinta wajen yaƙar ƙungiyar ISIS, hakan ba aibu ba ne. Amma idan ta yi amfani da ƙarfinta wajen ƙarfafa wa shugaba Assad mulkinsa, to hakan ba zai kasance alheri ba. Shugabannin sun yi amfani da lokacin ganawar wajen magana kan rikicin Siriya da kuma Ukraine. Wannan shi ne ganawa irinta ta farko tsakanin shugabannin biyu a kusan shekaru biyu. A ci gaban wani labarin kuma, shugaban kasar Cuba Raul Castro ya ce daidaituwar hulɗar diplomasiya tsakanin kasarsa da Amurka ba zai tabbata ba sai in har Amurka ta ɗage takunkumin karya tattalin arziki na kasuwanci da mamaye sansanin sojojin Guantanamo ba bisa ka'ida ba. Haka kuma sai ta kuma dakatar da kafarta ta rediyo wadda take yadawa domin raba kan 'yan kasarta. Bugu da ƙari kuma, Amurka ta tabbiya diyyar farraka tattalin arziki in kasar ta Cuba. A jawabinsa na farko a taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Castro ya ce ba za su gushe ba suna mika majalisar daftarin kudirin kalubalantar takunkumin karya tattalin arzikin Amurka har sai an ɗage shi. Shugaban na Amurka Barack Obama shi ma ya tabbatar da goyon bayan ɗage takunkumin, amma ya nuna cewa sai majalisun dokokin Amurka sun amince.
Shi kuma shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce cimma yarjejeniyar shirin nuclear da kasarsa ta kulla da kasashe shida masu karfin fada a jiya duniya ya kamata ya zama wata alamar sabon zamanin da zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Ya faɗa haka ne a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi shekara-shekara. Ya ƙara da cewa cimma yarjejeniyar ba ita ce matsaya ta ƙarshe ba, amma ya ce ci gaban ya dace kuma ya kamata ya zama tubalin gina nasarorin da za a samu nan gaba. shugaban Rouhani ya ce Iran ba za ta manta da takunkumin da aka kakurba mata ba, amma ta zaku da yin zaben zaman lafiya mai dorewa bisa burin ci gaba da muradu iri daya. Shi ma shugaban Amurka Barack Obama a nasa jawabin da ya gabatar kamin shugaban Rouhani cewa yi takunkumin da aka sawa Iran ba wai na azabtar da kasar bane, har da gwada ko kasar za ta canja alƙibla ko yadda da sharuɗa, da kuma baiwa duniya damar tabbatar da shirin nuclear na zaman lafiya ne. Mr. Obama ya ƙara da cewa idan har aka aiwatar da yarjejeniyar baki ɗayanta, an ƙarfafa matakan hana yaduwar matakan nuclear da kawar da faɗawa yaƙi, wanda hakan zai samarwa duniya zaman lafiya. Ya ce wannan shi ne ƙarfin hukumomin ƙasa da ƙasa idan har ta yi aikin ta yadda ya kamata.
Shugaban rukun kwarar jamhuriyar Afirka ta tsakiya Catherine Samba Panza ta bar taron shugabannin duniya na majalisar ɗinkin duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri don komawa gida a dalilin sabon rikici da ya balle a babban birnin ƙasar. Rahotanni daga birnin Bangui na nuna cewa an kashe mutane da dama a rikicin da ya barke a tsakiya, wanda kuma ya hada da Krista da Musulmi sakamakon mutuwar wani Musulmi. Haka ma wasu fursunoni sun tsere daga gidan yari, mutane uku kuma sun mutu sakamakon taruwa a tsakiyar birnin don yin zanga-zanga zuwa fadar shugaban kasa. Masu zanga-zangar sun dora alhakin mutuwar mutanen kan rundunar kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya da suka ce sun yi harbi a cikin jama'a. Tuni dai rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya din suka musanta wannan zargi. Amurka ta yi tur da lamarin da ya haddasa na wannan rikici, sannan kuma ta yi alkawarin ci gaba da taimakawa kasar Afirka ta tsakiya.
To, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labarai. Mayakan ƙungiyar Taliban a ƙasar Afghanistan sun kwace iko a kan Kunduz bayan mummunan harin da suka kai da suka yi matuƙar tsarawa a kan birnin da ke arewacin ƙasar. Karin farko da 'yan tawayen suka kwace wani babban gari tun bayan hambarar da mulkinsu a shekara ta 2001, sannan suka saki fursunoni da yawa daga kurkukun birnin. Shaidun gani da ido sun ce da sassafe 'yan Taliban ɗin suka kai farmaki kan garin, suka kuma kafa farar tutar su a dandalan tsakiyar birnin. Hukumomin ƙasar Afghanistan sun ce rundunar sojoji sun isa Kunduz da shirin kai harin sake kwatar ikon garin daga mayakan na kungiyar Taliban. Kakakin ma'aikatar cikin gidan Afghanistan Sadiq Sadiki ya faɗa wa muryar Amurka cewa tuni har sojojinsa sun hallaka 'yan ta'adda fiye da 25. Ya faɗa cewa ba wani jami'in tsaron da ya rasa ransa, amma jaridu sun rubuto mutuwa da raunana wasu 'yan sandan gwamnati da dama. Labaran duniya kuka gama ji. Jiya Litinin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar da jawabi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Abokin aikin mu Mahmud Lalo, wanda a halin yanzu yake birnin New York, yana da ƙarin bayani.
Shugaban Najeriya ya fara magana ne akan dawwammamin muradin raye kasashen da aka shata guda 17, waɗanda ya kwatanta su kamar haka.
The successor frameworks of the MDGs have come, Mr. President, whose lofty aspirations and, if I may say so, heroic assumptions.
Yadda aka shata waɗannan muradu sun zo da ababen kwaɗetarwa. Idan ka kyale ni, zan iya cewa abubuwa ne da ke da tushe. Amma idan har ana so waɗannan muradu su yi tasiri a duniya, dole sai an ɗauki matakan aiwatar da su. Sai dai shugaban na Najeriya bai gaza wajen bayyana wa zauren majalisar babban abin da yake ciwa a ƙasar tuwa ƙwarya ba.
But for now, terrorism is the immediate problem. Nigeria and her neighbors, Cameroon, Chad, Niger plus Benin, are working together to face this common threat within the regional framework of the Lake Chad Basin Commission. We have established a multinational joint task force to confront, degrade, and defeat Boko Haram.
Yace amma yanzu matsalar ta'addanci ita ce abin da ke buƙatar kulawa. Yanzu haka Najeriya da makwabtanta da suka hada da Kamaru da Chadi da Niger har ma da Jamhuriyar Benin na aiki kafada da kafada wajen ganin sun shawo kan wannan matsala a ƙarƙashin hadaka ta kasashen tafkin Chadi. Mun hada wata rundunar haɗin gwiwa wacce za ta tunkari da kuma gabayen kungiyar ta Boko Haram. Wani batu kuma da shugaban Najeriya ya tabo shine wanda ya ji hankulan kasashen duniya da dama, wato batun ƴan matan Chibok.
Mr. President, one of our major aims is to rescue the Chibok girls alive and unharmed. We are working around the clock to ensure their safety and eventual reunion with their families.
Yace shugaban majalisa, ɗaya daga cikin abin da muka sa a gaba shi ga cewa mun kubutar da ƴan matan Chibok da ransu kuma ba tare da sun samu wata illa ba. Muna aiki dare da rana domin mu tabbatar da cewa mun kubutar da su, su kuma koma ga iyayensu. A koda yaushe suna zukatan mu, suna kuma cikin jinin mu. A ƙarshe, Muhammadu Buhari ya kuma tabo batun cin hanci da rashawa da yayi wa ƙasar katutu.
Let me reaffirm Nigerian government's unwavering commitment to fight corruption and illicit financial flows.
Bari na ƙara jaddada matsayar gwamnatin Najeriya game da matsalar cin hanci da rashawa. Babu gudu babu ja da baya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda ake safara kuɗaɗen haram. To a yau Talata ne dai ake sa ran shugaban Najeriya zai kamo hanyar komawa gida. Mahmud Lalo, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin New York.
Mun gode Mahmud. To shi ma Malam Garba Shehu, mataimaki na musamman ga shugaba Buhari ta fuskar yaɗa labarai, ya mana ƙarin haske akan jawabin da shugaba Buhari ya gabatar.
Ya samu karbuwa ta musamman a ita kanta zauren majalisar, wanda yake jama'a aka yi masa tafi tun daga farko har kusan ƙarshen jawabai da yayi. Ya taɓa muhimman abubuwa iri daban-daban, musamman kamar irin gudunmawa da Najeriya take bayarwa wajen zaman lafiya a sassa daban-daban na duniya a tarihi, wanda har ya kawo misalin kansa. Yace shi kansa yana ƙaramin hafsa na soja, shi kansa an tura shi ƙasa, an tura shi Congo, an tura shi Lebanon don kawo aiki na kawo zaman lafiya. Yace irin waɗannan gudunmawa Najeriya tana nan tana yi kuma tana ci gaba da yi, ana nuna cewa dai Najeriya ƙasa ce mai son zaman lafiya da kuma bin dokoki na Majalisar Ɗinkin Duniya. Har ya kawo misalin shari'a da muka yi da makotanmu, wanda yake aka kada mu a kotun duniya, amma saboda biyayya muka karɓi hukuncin muka haƙura.
Ina kuma batun cewa ya ɗora ma ƙasashe, musamman ƙasashen yammacin duniya, da laifin cewa su suke ɗore macin hanci da rashawa gindi.
To lallai kan wannan muhimmin abu ne da ya tattauna a cikin jawabin nasa.
To ban tare numfashinka ba, batun cewa su suke ɗore macin hanci da rashawa ɗin nan yana zargin su da laifin cewa su suke bari ana kawo kuɗaɗen ana ajiyewa a bankunansu ne, ko ta yaya ya ɗora, ta wani fanni ya ɗora musu laifin?
Shi abin da yake nuna cewa duk abin nan a fili yake, ana ganin sa, musamman waɗannan ƙasashe da suka ci gaba, idansu akan komai yake. Dalan nan ko ƙwaya nawa ka ɗauka daga nan zuwa nan, ana ganin inda kake. Idan suka kama mana, za a yi maganin wannan fitina da ta dame mu.
Malam Garba Shehu kenan, a kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin sauran batutan da shugaba Buhari ya tabo a jawabin nasa. Har ma ansa ga rahotannin da wasu kafofin yaɗa labaru suka yayata cewa shugaban bai halarci wani muhimmin taro akan Boko Haram ba, kuma wai ya makara wajen ganawa da Papa Roma Francis. A halin yanzu kuwa, yayin da kungiyar Amnesty ke nuna damuwa akan makomar yaran da suka rasa matsuguninsu, wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya zanta da wani yaro dan gudun hijira kamar haka.
Menene sunanka?
Sunana Wata.
Ina ne garinku?
Karimu Akosa.
A wani wuri Akosa?
Jiyane.
Eh, kawo ka Abuja yanzu?
Gudun hijira ne.
Gudun hijira?
Eh.
Me ya faru a garin naku?
An kore mu.
Su waye suka kore ku?
Yan Boko.
Yan Boko Haram?
Eh.
A waye saka makaranta?
Babana ne.
Kana karatun da kake kuma yanzu?
Eh.
A can gosa kana yin karatu ne?
Eh.
Kuma da ka zo nan ka cika ba?
Eh.
To me ka koya karatun da kake yanzu anan?
Kome na koya.
Kome ka koya?
Eh.
To kamun ya ABCD na ji.
A B C D E F G H I J K.
Yanzu kamun 1 2 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Yanzu ka san cewa an samu sabon shugaban kasa a Najeriya ko baka sani ba?
Ban sani ba.
Baka sani ba?
Eh.
Ai, an yi zabe a Najeriya, an samu sabon shugaban kasa. To me kake son shugaban kasa ya muku yanzu?
Muna son mu gyara kare.
Kamar yayin kace gyara kare muku me kake nufi?
Ina son mu goma kare mu ya gyara mu samu zaman lafiya ta san.
To malam wadan Allah ba da zaman lafiya. Nagode ku. Yawa.
Yara annanana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe
to kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aliyu Mustafa zai gabatar da
saka mai wuya
lokacin da muke karbi mulki mun sami baitul malin jahar Bauchi kusan tangarar yake an kwashi kome a kanina akwai over 2 billion wanda aka bari a cikin account din gwamnatin jahar Bauchi ina tabbatar maka take zamani babu shi a kasa babu kuma kudaden da za a siya takin da aka raba jahar Bauchi wanda mai girma Dr. Malam Isa Gudu ya order ne da shi aka yi amfani a bana asalin kowa wanda suka nemi bakin kanti suke goge hoton Dr. Malam Isa Gudu a jiki kafin a biya mutane.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu kusan watanni biyar da kafa gwamnatin APC a Najeriya, amma yaya mutanen Bauchi suke ji da tasu sabuwar gwamnatin ne?
A cikin wannan kankanin lokaci, gwamna ya biya ma'aikata an ba da hanyar Misau, Cimade, Bulkaco har zuwa Udugo. Ana nana kokarin ai wannan hanyar. Tun tafiyar wasu ɗayar gwamnatin da ta tafi, yanzu kai samu labarin sara suka, wanda da hukuma ce take ba su kuɗi, take sa musu kwaya da ganye, suke ta'asa, suke fasa jama'a. Alhamdulillahi barista yame daidai gurgudu yana kamantawa kuma ayyuka na walwala a bashi lokaci mutanen nan kasar nan hanzarin su yayi yawa su so suke kawai sha yanzu magani yanzu
sunana Al-Mustafa Haji Sufi daga nan cikin garin Bauchi to kuwa matalan MA na jahar Bauchi dai ai abinda talaka ya gani da shi yake alfahari kuma shi yake fada to a wannan jaha ta mu ta Bauchi mu banda ci bai a gwamnatin APC tai babu abin da al'umma su gani na farko a misali akwai almajirai da gwamnati ba take biyo duk wata mutum 5,011 tana ba su an zubar da su akwai makafi akwai kutare da duk watan Allah bayan wata uku akan ba su abin sama da 10,000 an daina ba su abubuwa iri-iri in ka she kasuwannin Bauchi ka ji ana wayyo masana an hannu kuka masu aikin gwamnati in ka je ofisoshin shi kuka hatta takin zamanin da ake alfahari da shi takin foton Malam Isa Gure ne aka cire fotonsa a jiki irin wannan abubuwa duk wani dan jahar Bauchi in ba makaho bane ya gani amma wannan gwamnati ta zama family and friends sai mutum uku ne katsal banda su babu wanda ya san ana gwamnati jahar Bauchi.
Jahar Bauchi tana cikin rikitan siyasa bila adadin dukkan manyan jam'iyyun biyu na wannan jihar din na APC da PDP kowace tana fama da nata rikici na cikin gida to amma wannan shirin ne ba akan wannan rikici na cikin gidan jam'iyyun bane shirin zai so mu duba kamun ludin ita sabuwar gwamnatin ce ta barista Muhammad Abdullahi Abubakar ko kuma wanda a takaice suke kira ME a cikin wannan watanni biyar din da yayi yana kan mulki da yake kwanan baya lokacin da gwamnatin tarayya da na jihohi suke shagalin kamalar kwanaki 100 na al'ada wanda a cikin su akan auna mizanin ayyukan hukumomi ko gwamnatoci sababbi ita gwamnatin ta ME ta fito tana nuna cewa kamar ita ma ta yi rawar gani to wannan ayyukan da tace ta yi zamu duba idan ta yi su to don duba wannan mun gayyato shugaban jam'iyyar da ke mulkin jihar a yanzu ta APC wato Uba Ahmed Nana Garko Ningi muka hada shi da takwaransa na ita jam'iyyar da ta PDP wato mukaddashin shugaban PDP din na jihar Bauchi Honorable Shitu Zaki domin su yi wannan fafatawa bari mu ba shi shugaban na APC damar da share mana fage.
Alhamdulillah kamar yadda wai sani Allah ya taimake mu mun sami rage mamurkiyar kwanaki da kuma dama tun lokacin da muke zaga muke neman yaki muke yakin neman zaɓe dama tun da muke neman Allah ba mu dama aiwatar to alhamdulillah kawo zuwa yanzu dama duk da mu ce mun yi alƙawarin zamu abubuwa kaza a cikin kwanaki uku ko mako guda ko wata ɗaya ko kwanaki 100 ko shekara guda ba amma ayyuka dai zamu ayyuka da dogaran hali da dogaran abin da Allah ya hore aka samu da gudanar da ayyuka. Alhamdulillah kawai zuwa yanzu sai riyo Allah godiya na farko Allah ya taimaka tun da gwamnatin mu ta zo ba a samu wani abin da ya rage hankalin al'umma na abin da ya shafi harkar tsaro ba. wannan shi kadai ba karamin ci gaba bane wanda a baya mun san irin zaman zulmi da al'umma suke kai to wannan hali na inganta harkokin tsaro shi kadai ba karamin alheri bane ko ba karamin nasara
amma ci amma kana jin wannan kokarin na gwamnatin jihar Bauchi ne ko kokarin gwamnatin tarayya da rundunonin tsaro ne
ko karamar hukuma ta kan takar ba daidai gurgurun nata a tallafa juna da hidima ce ta hadin kai da gwamnatin tarayya ne kuma gwamnatocin jihohi su masu kan a ga za su masu wani su gudunmuwar
na'am to mu ci gaba
wasu abuwa za su iya faruwa na'am to bayan haka kuma za mu duba lokacin da muka karbi mulki mun sami baitul malin jihar Bauchi kusan tangararraf yake an kwashe komai amma kuma a wannan lokacin da ba komai din akwai albashi da ake yi na ma'aikata na wajen watanni hudu bayan haka ga ɗarurukan miliyoyin naira da ake bukata domin kammala harkokin maniyyata aikin haji na wannan shekara ba kuma kudin an kwashe shi bayan haka take zamani babu shi a kasa babu kuma kudaden da za a siya bayan wannan makonni biyu suka rage a shiga azumi amma akwai abin da aka saba yi bisa al'ada ko wani azumin nan ba jira mu zai ba amma ko babu abin da za a yi
na'am
alhamdulillah yau maganar da nake da kai din nan abin nan da aka saba yi wa azumi da sallah alhamdulillah da gurgurun hali an yi shi an fita kunya
to ina zuwa chairman bari mu yi mu dan yi mun najin burki muna da lokaci duk sai mun taba abubuwa daga baya ka zo ka kara mana sauran nasarorin amma bari mu ba shi Alhaji Shitu zaki dama Alhaji Shitu ka dubi kanka a matsayin dan Bauchi tukuna kafin ka tunanin cewa kai dan PDP ne ka ji abubuwan da chairman ya faɗa cewa an samu kana Bauchi kana cikin Bauchi kai me na ku ra'ayi game da nasarori ko kalubalen da aka fuskanta a wannan kwanaki 100 din
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mallam Aliyu na ji maganganu ko tambaya da kai wa shi party chairman wanda ni a irin na fahimta ba haka bane kuma Allah cikin ikon sa zancen nan da muke mutanen Bauchi suna jin mu makwabtan jihar Bauchi suna jin mu wanda na tabbatar maka cewa idan ka dauki misali akan taki sanin kowa ne takin da aka raba jihar Bauchi wanda mai girma Dr. Malam Isa Gudu ya oda ne da shi aka yi amfani a bana a sanin kowa wanda suka nemi bakin kanti suke goge hoton da kamala Isa Gudu a jiki kafin a biya mutane wanda da sun bari ma da ya ta zama alheri gara ma kar a goge hoton a yadda muka san gwamnati tana ga dan arziki ta gaji tsaya dan ta gaji takin Isa Gudu ba laifi bane amma ina tabbatar maka takin da aka bayar da Bauchi wanda duniya ta sani muka sani tsakanin mu da Allah ya halice mu
to
wanda Dr. Malam Isa Gudu ya order
to ya magana da yana cewa Alhaji to ya magana da yana cewa ku da suka shigo sun tarba ku bar komai ba a cikin baitul mali
to ni na tabbatar maka cewa ba haka bane a sani na akwai over 2 billion wanda aka bari a cikin account din gwamnatin jihar Bauchi ina tabbatar maka albashi kuma abinda ba a biya ba wata uku ne ba a biya ba wata hudu bane amma na tabbatar akwai kudi a cikin account din da ya kai over 2 billion in za su fada tsakanin su da Allah ni na tabbatar na san akwai haka
chairman nawa kuka samu da kuka zo ko da kun ci in kun ce babu komai a baitul mali kuna nufin ba ku sisin ko ba ko kun samu wani abu ciki
ai kamar da zai bayani na ce kusan tangarar aka bar shi amma bayanin da yake tunda yake tsakani da Allah ne wani abin nasa ma har ya ba mu tsoro domin maganar da yake tukunna ya san cewa ko karamar hukuma ce mai karfi ta bar abin da aka bari a Baitul Malin jihar Bauchi za a ce wannan shugaban karamar hukuma ya gaza ballantana gwamnatin jihar din gurin gudun ta ce dan wannan abu dan kalilan da bai shige abin da za a sha man generator na kwana 20 ba ma wata guda ba shine abin da aka bari ko maganar takin zamani da yake ya bincika ya ji adadin takin zamanin da ake bukata a kowane lokacin noma in yazo na damina ko ya bani rani amma abinda aka samu wannan da yake fadi din metric tons 3.7 abinda aka samu kun bai tambaya nawa ne adadin abinda ake bukata wannan metric tons guda 3 da yake fada da 3.7 in ma akwai wanda yake an samu wannan shine shi ma Allah ne rufa asiri da ba ga ta kansa ba amma hatta motoci ma nan da ake magana gidan gwamnati yadda ka san sun yi fifi ke su ma tashi suka yi ba su.
Chairman, akwai bayani da shi gwamnati ne yanzu yayi na cewa an bar masa ko shi ne yayi ne ko shi gwamnati da ya tafi ne yayi ne amma dai akwai magana cewa an bar basussuka da suka kai na kamar naira biliyan 125 haka ne?
Zahiri.
Abin da aka
hakan ma da kake magana ba hada da abin da ya shafi ecological fund ba. Ba hada da wannan ba. Irin abubuwan shafi da ecological fund ba ma hada da wannan ba.
Amma kuma akwai wasu da suke cewa shi Malam Isa ya ce ya bar kamar biliyan 80 kafin ya tafi.
Na me kenan?
Alashi, to ina gaskiyar magana abin da gwamnan Isa ya gode ya bari ne a baya kafin ya tafi. Kana masaniya?
Akan eto ni na tabbatar ma kamar da nake faɗi. Akwai liquid cash wanda nace maka over 2 billion kamar yadda yace an bar baitul malin gwamnatin jihar Bauchi babu ko kwabo nace ba haka bane. Akwai over 2 billion da na san an bari shi kuma yana magana a yadda isa a sayi man generator ba wanda na tabbatar kuwa 2 billion din ba karamin kudi bane kuma sayan man generator din ita gwamnatin jihar Bauchi ma ba ta sa domin abin da yasa na faɗa haka. Ai da street light din garin Bauchi kowa ya san idan dare ko allura ka jefa a kasan ka dauka wanda a yanzu haka ba sa iya sayan da suke kunna su ma.
To yanzu chama ita ina ku samu kudaden da kuke biyan wannan albashin da kace ana ta biya. Haka dai, to bari mu tsaya nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu sai mu dawo mu tashi daga ita tambayar da muka yi shi garkuwan nan ningi. Ha kuma za mu taɓa maganar ainihin yawan basussukan da Malam Isa ya gode ya bari kafin ya tafi da kuma zancen ɗimbin sharar da ake cewa ta cika ta taru a cikin birnin na Yakubu. Yanzu muna godiya ga su baƙin namu Uba Ahmed Nana da kuma Alhaji Shitu Zaki tare da musamman shi wakilin mu na Bauchi da Abdullahi Muhammad da ya taimaka domin a shirya wannan shiri a watsa shi. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sakwato a Washington DC.
To kafin mu karkare wannan shirin ga takaitattun labarai.
A wata ganawa ta keke da keke a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya a New York, Shugaba Barack Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi musayar ra'ayoyi dangane da rikicin da ake yi a Siriya, inda suke da sabanin ra'ayi game da rawar da shugabanta Bashar al-Assad ke takawa. Duk da haka dai sun amince da kiyayar hanyar junansu ta fuskar ƙarfin soja. Shugaba Raul Castro na Cuba ya ce daidaituwar hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasarsa da Amurka ba zai tabbata ba sai in har Amurka ta ɗage takunkumin kasuwanci da mamaye sansanin nan na soji na Guantanamo ba bisa ƙa'ida ba. Haka kuma sai ta dakatar da kafarta ta yaɗa labaranta wanda ke rarraba kan 'yan ƙasar. Bugu da ƙari kuma Amurka ta biya diyyar ratattakar tattalin arzikin ƙasar Cuba da ta yi sakamakon wannan takunkumi. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce cimma yarjejeniyar shirin nukiliya da kasarsa ta yi da kasashe shida masu ƙarfin fada a ji a duniya. Ya ce hakan ya yi domin karɓar canji na zamani, sannan kuma ya ce hakan ba yana nufin shi ne daidaito na ƙarshe ba, amma sun karɓi canjin na duniya don ci gaba.
To masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya, muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da sauran batutuwan da shugaba Buhari ya tako a jawabin da ya gabatar gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Hajiya Bilkisu Yusuf da sauran alhazan da suka rasa rayukansu a ƙasa mai tsarki, Allah ya musu tukuici da gidan aljanna, mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.